tun farkon hawansa a watan Mayu wannan shekarar ne ma gwamnan jihar Adama dan jam'iyyar PDP Ahmadu Murkintiri ya ko bayyana aniyar sa na sake daukan ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin APC ta sunanta Muhammadu Umar Jibrila Bindo kamar a wasu ma'aikatan kawo yanzu tuni ko aka bai wasu ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar wato Adama State Polytechnic ta kaddar sallama batun da ya sa waɗanda abin ya shafa su kiran taron manema labarai Faisal Baba na kwacin wanda suka yi jawabi ga manema labaran ya ko bai na halin suke ciki a yanzu
ne hali da aka bar mu ne cikin yanayi cikin kunci cikin damuwa yanzu ma gwamnatin jihar Adama Ahmadu Umar Tinkiri zuwan shi ya bada sanarwar cewa zai yi mana screening mun bada hadin kai a yi mana screening nan mun ba su cikakken goyon baya amma abun mamaki bayan sun je su yi screening nasu yanzu screening nan ga abun da suka haifar sun soma ba mai takaddan dakatarwa kwarai kuwa yanzu haka maganar da nake ga maka idan ka je State Polytechnic na Yola wato spike nan zaka ga an ba ma ma'aikata sama da mutum 300 an ba su takaddan kore kuma wannan abun bai tsaya a nan baran kai dade a baya fa wasu mutum zauna wajen wata 7 ba a biya mu albashi ba amma yanzu saboda zalunci da rashin kyautatawa na wannan gwamnati sun dauko korin ma'aikata
kuma wannan wakilin da gwamnati ta yi kiran kan cewa an dauke ku ne ba bisa ka'ida ba
maganan cewa ko an dauke mu ba bisa ka'ida ba wannan bai taso ba ranka dade bari in gaya maka gayyatar mu akai muka ji sanarwar cewa mu je ana sai da form a civil service commission wato
idan bukatu ku idan gwamnati ba ta saurare ko me za ku yi ne
anan mun ba mu gwamnati wa'adi daga nan zuwa sati mai zuwa 18 ga wata idan har gwamnati ba ta zo ba ta yi mana abun da ya dace ba ba ta saurari kukan mu ba ba ta daina abun da take yin nan ba kuma ba ta biya mu haƙoƙin mu na wata 7 da muka yi aiki ba mun yi alƙawari da yardan Allah mu kuma za mu tashi tsaye mu yi fada mu kwato kan mu enti shi yasa
yanzu
alhamdulillah zuwa kotu a yanzu bai taso ba ba namu bane mu abunda zamu fara a yanzu zamu zuba ne da mu da gwamnati zamu koma tunda suna tunanin sun fi karfin mu zamu je mu sheda ma mahallicin mu wanda ya ba mu sintiri kujeran gwamnan Adamawa
to ko me jam'iyyar APC wanda gwamnatin ta nema ta dauki wannan ma'aikatan ke cewa Ahmad Lawal shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC
jam'iyyar mu na APC ba mu ji dadin yanda jam'iyyar PDP ta kori ma'aikata yan jihar Adama da aka dauka aiki ba kuma saboda wayannan su bi dukkan sharudi da ka'idodi da ya kamata a dauki ma'aikata aiki na farko akwai civil service commission wanda kowa da aka dauka wannan aiki sun da aka bi wannan through process na due process na civil service commission rule kuma sun cancanta su yan Adama ne kuma sun qualify a dauke su aiki aka dauke su aiki to abun al'ajabi shine a ta kori ma'aikata aiki sannan kuma tana daukan wasu tana sawa aiki na farko dai muna ga nan ba ta ma mutan jihar Adama adalci ba dan ba na za mutum a dauke shi aiki shekara biyu na aiki ana ganin shi a gwamnati ka zo ka cira ban ka cika kore shi aiki
na dai take goro da mari zuwa ofishin shugaban ma'aikata na jihar to amma ku hakata bata cimmarwa ba ko da ke gwamnatin jihar Adama ta bakin daraktan yan labaran Solomon Kumanga yace da kika mun fasu kore ma'aikatan to amma ku tuni gwamnati ta dakatar kasancewa akwai korafe
an yi wannan amma ka san kwanakin baya da ya shigo mulki ya kafa wani committee na musamman wanda za a duba daukan aiki da aka yi da wasu ma'aikata sannan akwai maganar wasu ma'aikata da suka canja wurin aiki zuwa suka tashi daga wasu ma'aikatu suka zo suka canza aiki wurin wannan makaranta an duba ba a yi shi a bisa tsari ba ba a yi shi a bisa ka'ida wanda ya kamata ba shi ne da kuma committee ta gama rahotonta ta mika mishi mashi mai girman gwamna rahoto ya ba da umarni cewa a ci gaba a yi wannan tantance sai kuma lallai fa wannan abun kuma ya zo da wasu kurakurai saboda me ya faru haka akwai yadda aka yi na maganar dakatarwa wanda ba a mun lura cewa akwai ɗan kuskure kaɗan saboda mai ba a faɗa wa mutanen da aka dakatar da su me yasa aka dakatar da su ba an yi magana kawai aka rubuta musu wasiƙa aka ce ai committee ce da ta tantance ta gan cewa ya kamata a dakatar da su amma kuma ba haka bane
ko ma da menene yanzu ka an zura ido a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.